is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sun sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukiri. Gwamnatin Isra'ila ta saki wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna shigar da kayayyakin jin kai na farko a arewacin Gaza ta wata sabuwar hanyar da aka buɗe. A wani sakon da aka kafe ta dandalin X, wato kafar sada zumunta da a baya ake kira Twitter na hukumar shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila akan 'yan ta'adda ta koga a takaice, ya nuna bidiyon da ta ce motocin dakon kaya suna shiga da kayayyakin jin kai a Gaza da yammacin ranakun Alhamis da Juma'a. A wannan sakon na Kogats, wadda ke kula da kai kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, ta ce manyan motocin dakon kaya 213 ne ta tantance su, kuma tuni suka ketara zuwa cikin Gaza. Sanarwar ta ce hukumomin tsaro da ma'aikatan sojan Isra'ila da ke kan iyaka sun yi wa motocin dakon kayan binciken kwakwafa kan iyakar Karim Shalom, kana sojojin Isra'ila suka musu rakiya. A jiya Juma'a ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da wani gargaɗi da kakkausar lafazi ga Iran a daidai lokacin da duniya ke jajircewa kan Tehran ta ɗauki fansa daidai da wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kar ku yi, Biden yana faɗa wa manema labarai biyo bayan jawabi a wani bukin manufofin cikin gida wanda aka gudanar a birnin New York. Mun dukufa wajen kare Isra'ila, in ji shugaban na Amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za mu goyi bayan Isra'ila, za mu taimaka wurin kare Isra'ila, kuma Iran ba za ta yi nasara ba. Kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon baya da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya a cikin 'yan kwanakin nan suka gabatar, kuma kalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Amurka suka ɗauki matakin tabbatar da tankiya tsakanin Isra'ila da Iran bata mamaye yankin gabas da tsakiya baki ɗaya ba. Ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar Kenya ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 13, kada ya raba wasu 15,000 da muhallansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hasashen yanayi ke gargaɗi cewa akwai yiwuwar samun ruwan sama mai yawa har zuwa watan Yuni. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambato bayanan kungiyar agaji ta Red Cross ta kasar Kenya cewa a shekaran jiya Alhamis kusan mutane 20,000 ne lamarin ya shafa. Hakan ya hada da kimanin mutane 15,000 da suka rasa matsugunansu sakamakon ruwan saman kaban da bakin kwarya da ambaliyar ruwa a fadin kasar tun farkon damina a tsakiyar watan Maris. Kasar ta gabashin Afirka ta rasa dubban mutane da ambaliya ta kashe a lokacin damina a shekarun baya, galibi a yankunan da ke kusa da tafki da magudanan ruwa zuwa manyan koguna. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jiya Juma'a, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Majalisar Dokokin jihar Arizona su gaggauta gyara hukuncin da kotun kolin jihar ta yanke, wanda ya baiwa masu gabatar da ƙarar damar aiwatar da dokar da ta kusa haramta zubar da ciki, wanda ya ayyana matakin wuce gona da iri. Trump ya yi ta bayyana alfaharinsa a kan rawar da ya taka wurin kashe dokar ƙasa da ta bada ƴancin zubar da ciki, inda ya naɗa alƙalan kotun koli guda uku masu ra'ayin mazanjiya a lokacin mulkinsa na wa'adi ɗaya. Duk da haka, sakonsa bayan hukuncin Arizona cewa haramcin kundin tsarin mulki na tun shekarar 1864 ne, ya nuna gwagwarmayar da yake yi don kawar da abin da ya zama makamin siyasa ga 'yan Democrat. Kalaman nasa na jiya na zuwa ne sa'o'i kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi magana game da 'yancin zubar da ciki a birnin Tucson na jihar Arizona. Shugaba Joe Biden da abokansa sun zargi Trump da yunkurin dakile hanyoyin zubar da ciki. kuma batun ya zama wani babban kalubale ga tsohon shugaban a ɗaya daga cikin jihohin marasa tabbas wurin yanke hukunci a zaben watan Nuwamba. A ƙarshe, ‘yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa mayakan ‘yan aware sun tare wata babbar hanyar ƙasar da ta haɗa ƙasar da Iran, inda suka yi garkuwa da matafiya 11, sa’annan suka harbe su har lahira.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya kalau ya New York, an yi sallah lafiya nace na goma sallah sai binni
abba ana batu
nace sai binni kai buku kawai daga an tashi sallah sai ka kama hanya sai
ai da dai sallah na Maryland ban ji daki bane saboda da aka ce zamu hadu a parkin da zamu yi wannan taro da muka je to yadda inda bukan taro haka a yi liyafa da saura a haɗu da juna da abokan arziki da aka dade ba a ga juna ba daga irin mutanen da aka zo sai ce ah to wannan yanzu aka fara zuwa aka ce zuwa dukan mu kenan ai ba zan saki sallar da Maryland kuma ba
to amma ba
to kaga nan kado New York.
So a New York din daga an tashi sallar Idi ne kuke haduwa ko kuma koma wata rana kuke sawa daban kamar yadda ake
nan Maryland? Ai fi nan inda ake Idi in kafin ma a zo a yi sallar Idi wato shayi da za a zo da shi a gurin da salak da burodi da wainar kwai da sardi
ka dena tada wa mutane kwadayi
wannan abin da nake gayyata ce kai da kake so kai baka mota sai ka garzu ya ji
to ni da nake kusa ai ban gani a kasa ba
eh to a'a to ai baki gani ba ma sanda ni din ba baki gani ba sai kin gani zaki gani a kasa so sai kuwa
ashe ana warbar dadi
abba ada batun shi sa tun safin da ake ta yi ayi sallah kuma a dan filin taron da mai kawo dukudin da mai kawo akwai yarbawa ɗan Najeriya su kawo amala ga masu shinkafa da wake wace din nan da kika
sani o risi wace na Ghana
eh
nace to ai abin da yasa ake tare kaga to wannan ai bayan sallan ne ake yi
eh
amma ko kowancin da yake ana hadawa duk wanda yazo masallaci da shi za a yi kuma kowa wajen ranan baya fasa ma
kwarai kwa kuma ana fitowa jihohi daban-daban ne fa ana zuwa nan New York din nan fa yadda kika san za a je gida haka ake yi kuma a je New York
to wata ran sai na zo na kashi kwarkuta ido kenan kace in yi aikin yan jarida zo in gani
sosai kuwa
dan ni ma ba da labari
gaskiya
to Allah ya maimaita mana Allah ya sa ya nuna mana ta baɗin da kamar yadda ake faɗa
kenan amin summa amin gaskiya
eh to ga Allah kuma ba da ladan ibada waɗanda masu sauraron mu ma'abotan wannan shirin da ba za mu iya gaidawa ba kalilan da muka samu a su gaishe da bakin su amma sauran dukan waɗanda ba za mu iya ambatan su ba ko waɗanda ba su samu shiga shirin ba muna musu fata alheri
eh da kuma barka da sallah
haka muna musu barka da sallah baki daya
yawa
eh wato bari mu yi ka gaisuwa Alina tunda dai sabo aka ce ko
haka ne turkin wawa
yawa to bari mu yi ka gaisuwar sallah ga Hajiya Fatima Juma Abdul Aziz Malumfashi uwar gandun gunduma gasa da aminiyarta Hajiya Mamman Wasu Zaria sai kuma Hajiya Ma'u Abdul Aziz Malumfashi da Hajiya Juma Sani Katsina da Hajiya Jummai Muhammad Ibrahim da kuma Hajiya Ajuji Gidan Dutse Kawo Kaduna to ka bari tsaya haka dan aka ce komai kike ka baka gama kasuwa kar yi nisa ni ma kwaso rigima
gaskiya to ga kuma wannan gaisuwa ce ta barka da sallah da ta fito daga Alhassan Abubakar mai fato bebeji a Yalwa Kumasi yace ina gaida amininsa wato Alhaji Baban Fareki dan daga birnin Abuja da matansa Hajiya Safiya da ƴaƴansa Karami da Mama Ruki sai kuma kanin shi Alhaji Rufa'i da matansa Umman Faila sannan kuma yace ina gaida Alhaji Rauf da matansa Hajiya Umman Wata yace ina gaida Alhaji Sarajo da Alhaji Mummuni Mofi da baki daya ƴan majalisar Babu Salam a Yalwa Kumasi
da fatan an yi sallah lafiya
amin
to baba yayin da muke taya ɗan uwa da abokan arziki murnar sallah da muna musu barka da sallah kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga masu wasan fina-finai na Najeriya Kannywood masana'antar
haka ne jama Saratu Gidado da aka fi sani da taso
haka to muna mika gaisuwar ta'aziya ta abar ya huce da sashen Hausa baki daya ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma abokan aiki baki daya Allah ya sa ta huta
amin summa amin
Allah ya ramshe ta Allah kuma ya kyautata
amin amin summa amin amin summa amin
Let them go.
sallah kina a bari ya huce sabili da
haka
ba dalilan da suka samu tuntuban mu ba su damar mika gaishe gaishen sallah wannan rana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna, Nigeria. Da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano, mai martaba Amina Ado Bayero. Zan zo kasar Zazzau, zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli, Allah ya sa an yi sallah lafiya. Idan kuma na gunduma ta ta kawo, zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba Sanma Kwayan Zazzau hakimin Kawo. Sai kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo, magajin garin Garo Alhaji Yusuf Mai Garo. Daga nan kuma zan dawo zai ga abokan mu na gwagwarmaya. Zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abudaru Rigasa. Akwai kuma Malam Ibrahim Mai Gode a garin Mai Gode a ke garin Jumba da ke jihar Niger. Ina gaisuwa ta musamman ga Imam, gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Safe, shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Godiya ta musamman ga jinjina, ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central, sanata Ulawal Adamu Usman Mustala. Godiya ta musamman ga shi kan shi Honorable Suleiman Kansila Matawalan Kurban Mashi. Ina gaisuwa ga Yusuf Albishara Karaye, Alhaji Yusuf Amfani Communications. Ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru, akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji. Gaisuwa ta musamman ga Murtala Chopping the Rice da shauran ɗan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗar su a wannan lokaci ba. Ina godiya da wannan dama da aka bani. Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa. Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi. Na gode, na gode Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna, Nigeria.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Fauziya, gidan mamman Kituwa Kumasi. Ina da zama da Nanga, London. Na yi madangi na duka barka da sallah, dangin zuriyan gida, zuriyan Kituwa duka ina musu barka da sallah. Ina gaida baba Nina Amina, ina gaida baba Nina Lahadi, ina gaida sister Talle, ina gaida Ajiya Rakiya, ina gaida Ajiya Mwada, ina gaida Kanina Halidu, ina gaida Umu Faila, ina gaida Maimuna January, ina gaida Aunty Tata, ina gaida Boya, ina gaida babana baba Dallani, ina mai barka da sallah. Ina gaida kuma mutanen Yalwa duka ina musu barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida Alhaji Aminu, mijin Rakiya, mijin Ajiya Rakiya yana daga America, New York. Ina gaida yaro na kuma Anes, ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da Mannan yana America, New York. Su duka ina musu barka da sallah. Da Alhaji Lawan daga America, su ma ina musu barka da sallah. Da kai baban makiri da kanka ina maka barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida kuma family din gidan iyaye na duka ina musu barka da sallah. Wayansu suka rasu kuma Allah ya ji kansu. Ina gaida ummana Amai, ina gaida ummana Zina, ina gaida Jauhara, ina gaida Sadiya, ina gaida Autan Muramatu, ina gaida Mansura, ina gaida baba na Adiza ita ma tana da zama daga America. Ina gaida Kanina Alhaji Ofa da matan shi da yaran shi duka. Ina gaishe su suna Georgia, ina musu gaisuwa barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Shams, Alhaji Shamsu, deputy limamin sojoji, ina mai barka da sallah. Ina gaida Shehu Iliyasu, gidan Wangarawa, ina mai barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Abibu, Alhaji Abibu Kanin Malam Iliya, shi ma da matan shi da yaran shi suna America, New York. Ina musu barka da sallah. Allah kai mu sawun shekara, mu ga sallah mai yawa, ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da sallah. Sunana Labu Ahmadu Abdul Bukka daga America a jihar New York. Ina madiya na annena jikokina yannena barka da sallah inyo de la famille. nema Baba Hashimu, Baba Bebe, Baba Hassan, Baba Danzuri, Baba Ali, Barka da Sallah a birnin Kwalli. Ina mai annena Alhaji Tumulu Usman Maidanga, Sani Shaduka, Barka da Sallah a birnin Kwalli. Ina ma kaunata Maryama Adama Garam, Hajara Engel, Hajja Maimuna a Arlit, Barka da Sallah. Ina mai yata Hajja Elbaka Amaradi, Barka da Sallah. Ina mai Hajja Asma'u yata Barka da Sallah a Nyamai da Kanina Alzuma, Barka da Sallah a Nyamai. Ina mai abokina Alhaji Elias, Barka da Sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je mu shakata kafin mu zo mu dora da wayannan gashi-gashi. Kuma na dauko ku bar ni kawai ni lalisa san ta jiki na ya rasa babbar maganar wane wace a mafarki na daga mun aure.
Yeah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yakubu Isa Jega, ina miki gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba sarkin Kabin Jega Alhaji Arzuka Jega da babana Galadiman Jega Alhaji Abdulmumin Isa Jega da kaninsa Alhaji Muhammad Chinduyi Askoko da yayana Alhaji Muktar Garkuwar Malam dake Belgium da iyalansa baki daya da yayana Haruna Idris Bibiyu Jega da kuma Professor Amin Isa Biyuke Kano da kanina Murtala Isa Kano da kuma kanina Abdul Wahab da Abdul Nasir da Kutubi mazauna ta Malagana da surkina Alhaji Muhammad Dan Babudu Jega da iyalan shi baki daya da mai daki na Hindatu Muhammad Dan Babudu da Diana Abdul Samad da Bilal da Halifa da Hayrat da Amir da mai gidana Usman Bagio da ke zaune Lagos da Aminu Yansho Arzuka Jega wato director kenan da iyalansa baki daya da chairman na majalisar mu Ahmadu Banki da kanishi Aliyu manager CEO Firdaus Airline da sakataren majalisa Murtala Mai Sallah da Aminu shi Umar Dan Abban Jega da abokina Aminu Gaye Jega da Dan Gosi Jega da ma'aikatan VOA baki daya musamman Baba Yakubu da Grace na filin a bari ya huce ne ma kowa fatan alheri ne ma kowa barka da sallah Allah ya maimaita muna sunana Yakubu Isa Jega mazaunin New York America assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to ma da Allah ya mai mai ta mana Allah ya bada ladan ibada to baba kana ban labarin anti shinkafa da dukunu da dai sauransu
kai haka
kana ban labarin santi sai kuma ma dan hadama dai ke neman ka dai ke neman ka ace
kai ma ace dai New York abina
ace kai hadama kai tiye tiye ka ga lemun kwalba ka ga
ai malam alhamdulillah wato wani wani labari ne ai ban gaba baki ba lokacin da ake budan baki a azubin nan ba na baki labarin wani lokacin da gadan nan ta Maryland ta karewa to akwai wani da ake ce mai Yarima wato Alhaji Sadiku Yarima kenan Yarima mutum ne wato mai san nishadi to shi ne da ya ɗebi shinkafan nan yana bada labari yace kaga wannan gadan nan
yawa
gadan nan saboda kwarewar turawa ka ku yi mamaki su zo gadan nan su rataye wani abu daga sama a iska motoci da bin akan gadan nan to shi dai cikin wasu babannin mu da muke budan baki da shi suka ce a duba me a gaban sa zaka ce a bi da bace shinkafan nan bane shi yasa shi yasa da yazo filin taron ili a da kokarin ba shinkafa yace ba cin shinkafan ba abinda zai biyo baya da kuma abinda mutane za su dauka
a cikin ba na cin shinkafa kamar
ka ba ana batu a yi shinkafa sabo
a to ga kuma sallah ai ranar sallah an ba
ci shinkafa
ba a
ci ne kwarai kwa amma tsan hannun nan da mai ko
yawa Allah mai mai ta mana Allah ina mana ta badin badin ba daga to na ga malama gini na daga mana hannu sabili da haka ci da su zaburki da yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Pressure da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki tsawo ku lafiya